بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. صحيح السنة نا الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري Ibn Jarir al-Tabari an haife shi 224 ya rasu 310 bayan hijira rahimahullah. Wa kana imaman min afadid dahri ilman wa zaka'an qalla an tarul uyunu mithluhu. Wannan shine darasin mu na uku, zamu tashi inda yake cewa al-qawlu fi af'alil ibadi wa hasanatihim wa sayyi'atihim. Zan yi zance akan ayyukan bayi da kyawawansu da kuma wanda suke munana. Malin ya ce a gaba ta 19, wa amma sawabu min alqawli ladaina fi makhtulifa fihi min af'alil ibadi wa hasanatihim wa sayyi'atihim fa inna jami'a dhalika min indillahi ta'ala wallahu subhanahu muqaddiruhu wa mudabbiruhu la yakuna shay'un illa bi'idhnihi wa la yahduthu shay'un illa bimashi'atihi lahu al-khalqu wal-amru kama yuridu. Malin yace wa amma sawabu, abinda yake daidai min al-qawli ladaina, na daga zance a wajen mu, fi mukhtalifa fihi, ga abinda ake sabani a ciki, min af'alil ibad, na ayyuka na bayi, wa hasanatihim, da ayyukan su da suke kyawawa, wa sayyi'atihim, da wanda suke munana, to fa inna jami'a dhalika, wannan gaba daya min indillahi ta'ala, daga Allah ne. Da hasanat da sayyi'at gaba ɗayansu daga Allah suke. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, wallahu subhanahu muqaddiruhu, Allah shine ya kaddara zantarwaka ce kai bawa, amma ayyukan daga Allah suke. Wannan shine abin da ya tabbata ga aqidat ahlus sunna. Wallahu subhanahu muqaddiruhu, amma Allah shine ya kaddara, Allah shine ya kaddara wannan, wa mudabbiruhu, sannan shike jujjuya wannan. La yakuna shay'un illa bi izni, babu wani abu da zai faru sai da izinin Allah, sai Allah ya sani hasanat ne ko sayyi'at ne. Laulam yuridhu wa kana kana da qisata subhanahu an ayyu ajizahu radi, kaman da kawai zan yake fada a cikin daliya. Wala yahduthu shay'un illa bi mashi'atihi, babu wani abu da zai faru sai da mashi'at Allah, sai da ganin damar Allah. Lahul khalqu wal amr, al-khalq halitta da al'amari dukkan Allah ne, kama yuridu, kamar yanda Allah ya nufa. Wa af'aluna khalqul ilahi wa kasbuna, su wannan ayyuka din Allah ne halicce su, amma wa kasbuna aikin mu ne, mu ne ke zantar da su. Alama ala ra'ayin sahihan mu'assala. Malin yace wa haddathani qala haddathani ziyad ibn yahya al-hassani وعبيد الله ابن محمد الفريابي قال حدثنا عبد الله ابن ميمون قال حدثنا جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. Wannan kuma malin yace ya samu shi ne, wanda ya bashi labari shine Ziyad ibn Yahya, Ziyad ibn Yahya al-Hassani, wanda yana daga cikin as-sitta, sun yi riwaya daga gare shi, aras 256 kenan. Wa Ubaydullah ibn Muhammad al-Firyabi qala, suka ce haddathana Abdullah ibn Maymun, Abdullah dan Maymun ya ba su hadisi, suka ce haddathana Ja'far ibn Muhammad, daga Ja'far dan Muhammad, daga babansa, daga Jabir dan Abdullah as-sahabi al-jalil. Jabir rasulullahi shekara ta 73 kenan a wani kaulin. Qala qala rasul qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah yace la yu'minu abdu, bawa bai samu cikakken imani ba, hatta yu'mina bil qadari, har sai yayi imani da kaddara. Kaddara din wace iri? Khairihi wa sharrihi, ta alheri ko ta sharri, ko wata kaddara, kasan kullum min indillah, kayi imani daga Allah ne kayi hakuri ka rungumi wannan kaddara Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen a cikin shirin da yake wa wasitiya ya ambaci wasu fawaid ma na kaddara babale fida da biya koma domin ya samu wannan bayanai da yayi rahimahullah wa hatta ya alama har sai kuma ya san annama asabahu abinda ya same shi lam yakun li yukhdi ahu babiyin da za a yi kuskure mishi sai wannan abin fa ya same shi wa ma akhtahu duk abinda ya kuskure mishi lam yakun li yusiba to ba zai iya samun shi ba ma akhtahu lam yakun li yusiba ba zai same shi to mutun ya imani da wannan al-lafzu li hadithi abi al-khattab ziyad ibn yahya shi wannan lafazin lafazin da hadisi na Abu al-Khattab Ziyad ibn Yahya Imam al-Tirmidhi ya fadda shi ta hanyar shi Ziyad ibn Yahya yace hadha hadithun garibun la na'rifuhu illa min hadith Abdullah ibn Maymun to shi kuma Abdullah din nan ibn Maymun munkar al-hadith ne shi za a jawalai Abdullah ibn Maymun munkar ne na hadith haka ibn Adi ne ya fadda shi a cikin al-Kamil daga Abdul Wahhab kenan daga shi ibn Maymun laka shi Abdullah dan Maimun din Al-Hafiz Ibn Hajar a cikin taqrib yace munkarul hadisi ne matruk to amma shi wannan hadisin yana da shawahid daga hadisin Zaid ibn Thabit da Abu Darda da Anas ibn Malik yana da shawahid akai dan haka akwai shawahid amma da wannan lafazin da wannan isnadin shine bai inganta ba to amma hadisin da yake tabbatacci babu laifi a koma ga sunna ta ibnu abi asim malin ya ci gaba da cewa wa haddathani yaqub ibnu ibrahim al-juzjani ko al-juzjani qala haddathana ibnu abi hazim qala haddathani abi an ibnu umar qala al-qadariyatu majusu hadhihi al-umma fa in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum yace yaqub ibnu ibrahim al-juzjani ya bani hadisi to anan a cikin daliban malaman shi Tabari babu wanda ke da suna Yaqub ibnu Ibrahim al-Juzjani Yaqub ibnu Ibrahim al-Juzjani to babu wannan to abin da yake shine Yaqub ibnu Ibrahim ad-Dawraqi ba shi wannan al-Juzjani ba da haka sai zama ad-Dawraqi shine sawab din ba kun ka samu ba al-Juzjani sai zama Yaqub ibnu Ibrahim ad-Dawraqi shine sawabu kenan sabanin al-Juzjani wannan sai zama ad-Dawraqi Yaqub ibnu Ibrahim ad-Dawraqi to yace haddathana ibnu abi hazim ibnu abi hazim ne yace shi kuma haddathani abi an ibnu umar qala abdullah dan umar yake cewa alqadariyatu majusu hadhihi al-umma maju qadariya sune majusawan wannan al-umma fa in maridu in suka rashin lafiya wala ta'uduhum kada ku dubu su wa in ma tu haka idan suka mutu fala tashaduhu kada ku shi da janazo su kenan to wannan kenan to wannan mun ga wannan mawqufi ne tunda ya tike ne ga ibnu umar ita wannan riwaya sannan kuma an rawaito hadithin marfu lan nabi abu dawud ya fidda da al-bayhaqi a cikin al-i'tiqad haki muke cewa sahihun ala shartu shaykhaini ce in sahha sama'u abi hazim min ibn umar da dai bai fadda shi ba haka mundiri a cikin muktasar sunan abi daud ya ce wa hadha munqati'un wa abu hazim salama ibn dinar lam yasma min ibn umar amma an rawaito hadithin ta wasu hanyoyi daga ibn umar amma dai ba wani abu dai da wani a ci ya tabbata to amma dai shi wannan hadisin dai lakin hadisa sabit yana da hanyoyi na daban daga ibnu umar da wasu shawahid wanda suke masu yawa daga Anas ibn Malik kenan da kuma Abu Huraira da Jabir ibn Abdullah da Hudhayfa din Yaman to za a samu waɗannan to ne shine a gurguje kat ta khariji ya zama kuma yana cinye mana hazzi na karatu alqawlu fi sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai kuma zanci ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama malum yace wa ammal haqq abinda yake na gaskiya fi ikhtilafihim ga sabanin su fi afdali ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama game da wani ne afdal wani ne yafi falala cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fama jaa anhu sallallahu alaihi wa sallama wa tataba ala alqawli bihi salaf wa zalika ma to abinda yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ai zama kuma zantukan salaf suka ringa bibiyar juna shine qala ti haddathani Musa ibn Sahl ar-Ramli wa Ahmad ibn Mansur ibn Sayyar so ko da mutun ya ga yasar kuskure ne Sayyar ar-Ramadi qala haddathana Abdullah ibn Salih ti haddathani Nafi ibn Yazid an Zuhra شما زهير كسكوريني زهرة ابن معبد عن سعيد ابن المسيب عن جابر ابن عبد الله قال عن جابر ابن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا اختار أصحابي على جميع العالمين تللي الله يا زابي أصحابي صحبينا على جميع العالمين دك دكنا خلتو قبالي siwan nabiyyin yace badda annabawa da kuma manzanni wa khtara min ashabi haka ya zaba daga cikin sahabbaina Abubakar shine farko kenan shine ibn Taymiyyah yake cewa lakinna as-siddiqu minhum afdal shine muqaddam shine al-khalifatul ula kenan wa khtara min ashabi Abubakar ya zaba daga cikin abokan nan nawa sahabbai Abubakar wa Umara sai Umar wa Uthman sai Uthman wa Aliyan sai Ali ridwanullahi alaihim to wannan kalma ta ridwan tana lugha biyu ko a ce ridwan ko a ce ridwan ko a ce rudwan bi dammin ra a ce rudwan rudan wa rudwan bi dammin an tamimi idan aka yi damma ta zama lugha ta tamim wal kasu fi ahli al-hijaz su kuma aka kas aka ce ridwan shine lugha ta ayin hijaz wal kasru an ahli al hijaz mustadim wad dam wal kasru ridha ar rahmani wajaa kal irfan wal ghufran irfan ridwan ghufran shi kuma ridwan haka ridwan lugha taimawa ce ta kuma ridwan ta ahli al hijaz wad dam wal kasru ridha ar rahmani wajaa kal irfan wal ghufran irfan ridwan ghufran shi kuma ridwan فجعلهم خير اصحابي فجعلهم خير اصحابي سن ياس مفي الهيرن ابوكنينا وفي اصحابي كلهم خير غصحابينا غبا ديا كوي الهيري في اصحابي كلهم خير واختار امتي يزابي الامهتا على سائر الامم دغ سوران الامه واختار من امتي يزابا دغ الامهتا اربعه قرون قرنكا غدا 4 min ba'di ashabi ban sahabbaina al-qarn al-awwal qarnin farko wa thani da na biyu wa thalith da na uku tatara ajirasna bun juna wal qarn ar-rabi qarni na hudu shi kuma farda shi kuma shi kadai a kibi so wannan ibnu asakir ne ya fadda shi a cikin tarihu dimashq daga abdullah ibnu muhammad ibnu muslim al-isfarayini daga musa ibn sahal daga wata ya hadda shi kuma daga wata hanya to amma wannan isnadin shi yana da rauni so da raunin Abdullahi ibnu Salih shine Abu Salih katibul layth so wannan kuma mai rauni ne Abu Zur'a ar-Razi na cewa yana da magana akan shi so dan haka dai hadisin yana da rauni amma dai ya tabbata ko lafuzin da anan kamar yanzu inna Allaha jalla wa ala ikhtara ashabi ala jami'il alamina siwan nabiyina wal mursalin wannan abin ne yake tabbatacce wannan jumla haka haka waqtar min ashabi Abubakar wa Umar wa Uthman zamu ga lafuzan da kuma haka suke ya tabbata hadisi khairukum ko khairun nasi qarni thumma alladhina ilunahum thumma alladhina yalunahum ko dai abinda bai inganta ba shine khairul quruni qarni da lafuzan khairul quruni qarni to wannan bai tabbata ba kamar yanzu hadisin idza ma tabni adam ba bai inganta wannan lafuzan idza ma tabna idza ma tabnu adaman qata anhu amalu abinda inganta idza matal insanu ko kuma idza matar rajul ma idza mata bin adam wannan bai inganta ba kamar yanda shi ma khairul qurun shi ma wannan ba tabbataccen lafazi bane wa kazalika to ina ga lokaci yayi nan ne zamu burki sai darasi na gaba insha Allah sun tashi gaba ta 24 subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi